insha Allah wannan bani shine abin da zai karantar da mutun daga farkon sa har karshen sa kake bayani darasi na 7 ne ko wato da mai na tsammani na ce darasi na 7 ne to masha Allah to kwa ga babu ko kwa buda to da farko sai ce alwudu'u yajibu lima yakhruju min ahadi al-makharijayn ita arwala tana wajaba ga musulmi namiji ko mace a lokacin da ɗayan abubuwa guda biyu suka fito ɗaya lima ya kharuji min ahadil makharijaini ma'ana idan wani abu ya fito daga hanyoyi guda biyu mafita guda biyu duk abin da ya fito daga waɗannan mafita guda biyu to ya wajabta wa mutum yin arwala min bawlin aw ra'idin aw rihin ma'ana baulin fitsari ne idan mutum ya fitsari to wajibi ne kafin yayi ibada sai yayi arwala to kun yayi ibada haka bayan gida aurihim ko kuma iska auli ma ya kharuju min zakari ko kuma abin da yake fitowa daga gaban mutum mana shine zakarin na zakarinsa min mazayin mazayi ne wannan abin in ya fito to wajibi ne sai an wanke shi amma hukumcin ma a gasalin zakari kullihi min idan mazayi ya fito wa mutum to hukuncin sa yanzu sai wanke a zakarin da baki daya mana tun daga farkon sa har karshen sa wa huwa ma'ul abyad raqiqun to wani ya tambaya ce to meye shi mazayin nan shine maliki ta wa huwa ma'ul abyad shi mazayi wani ruwa ne fari raqiqun kuma siriri ya kharuju 'inda ladhati yana fitowa ne a yayin jin dadi bi in'azin inda almula'abati shine da tashin karan azzakari a wajen wasanni shine ce inda mula'abatin a wajen wasanni aw tazkari ko kuma tunani lokacin da mutum yake tunani ko kuma yana wasanni to a lokacin mazi yake fitowa to saboda haka idan ya fito hukuncin sa shine a yi tsarki a wanke azzakarin da baki daya tun daga farkon shi har karshe wa amma alwadi amma kaga wadi fa huwa ma'un abyadun shi kuma wani ruwa ne shi ma fari khasirun amma mai kauri ya kharuji bi isril bawli yana fitowa ne a ƙarshen fitsari shi wadi asalin sa yana fitowa ne daga ƙarshen fitsari kuma aglabiya sai waɗanda suka manyanta yake fito musu shi wadi amma wazi wannan mazi to shi waɗannan duka matasa da suna yi shi kuma wadi sai idan mutum ya manyanta ya kharuji bi isril bawli yana fitowa ƙarshen fitsari yajibbu minhu ma yajibbu min albawli to saboda haka shi kuma wadi idan ya fito hutuncin sa hukuncin sa dai da fitsari idan mutum yayi fitsari abinda zai yi to haka wadi ma in ya fito shine hukuncin sa babu wani hukunci da yake ga sallah wannan wa ammal mani amma kuma shi kuma mani fa huwa ma'un dafiqun shi kuma wani ruwa ne wanda yake fitowa mana yana tunkudar juna shine dafiqun a yayin fitowarsa mana yana fitowa ne da ƙarfi yana tunkudar juna shine dafiq allazi ya kharuju 'inda al-lazzati al-kubra to amma shi mazikmani shi baya fitowa sai wajen jin dadi wanda yake babba bil jima'i shine da jima'i ra'ihatuhu ka ra'ihatid dalqi ma'ana warinsa kai ka ci gawan warin fudar da bino ma'ana danyen da bino saboda haka haka warinsa yake ko kuma karninsa wa ma'ul mar'ati amma kaga shi kuma mani na mace ma'un raqiqun yace ruwa ne wanda yake siriri asfaru to shi kuma kore ne yellow yellow rawaya rawaya shine asfaru raqiqun asfaru siriri ne kuma rawaya rawaya yajibu minhu ad-duhur to saboda haka duka waɗannan da na macen da namijin duka idan sun fito hukuncin da yake kansu musulmai shine wanka wa yajibu min hadha duhur jami'il jasadi yace to saboda haka wanka tsarkake dukkan jiki wanke dukkan jiki ya wajaba akan wannan namiji ko mace duk a yayin da mani ya fito to namiji ko mace to wajibi ne a gare shi si wanka sabani kunga mazi wadi da sauransu kama yajibu duhur haidati
kamar yanda dai ake wankan haila wankan al'ada idan jinin al'ada ya dauke to saboda haka wajibi ne sai mace ta yi wanka to haka shi ma wannan hukuncin mani idan ya fito wa amma damul istihadati amma kaga jinin istihala fayajibu minu rudu to shi kuma hukuncin sa wanka wannan arwalla ne kadai kenan anan bambancin idan al'ada ne ta dauke to wajibi ne mace sai ta yi wanka wanka na ibada ba wanka na jin dadi na jin sanyi ba da soso da sabulu ba a'a wannan wanka ne na ibada da ruwa da ake shigar kuma tare da niyya da bin kuma ka'idodi da ladabba na wanka amma idan jinin istihala ne me jinin istihala shi kuma shini ne na rashin lafiya jini ne na ciwo wanda zai barkewa mace ta zuwa to saboda haka shi jinin al'ada idan ya zo to ya hana ibada ga baki daya babu sallah ba azumi har sai ya doke mace ta yi wanka tukunta ci gaba da ibada amma in jinin istihala ne to jinin istihala shi kuma bai hana ibada za ta yi sallah za ta yi azumi da kuma tare da jinin sai dai kawai a yayin da za ta yi ibadan nan a kowane lokaci ne saboda haka sai ta yi kunzugu ta kare saboda kai bata ta a lokacin take sallah take ibada to saboda haka idan jinin istihala ne to saboda haka arwalla in ta yi arwalla ma yayi wa yastahabu laha haka an so ga ita mai jinin istihala walisalisi libauli haka kuma da wanda yake yoyon fitsari an yata wadda a likulli salatin su yi arwalla yayin da za su yi kowace sallah ma'ana mutumin da Allah ya jarabce shi da yoyon fitsari na mace ko mace da matar da Allah ya jarabce ta da jinin istihala to duk lokacin da za su yi sallah to wajibi ne su sai sun sake arwalla ma'ana su abin da za su yi arwalla za su dinga sakewa su yi arwalla sai su yi amma a lokacin da suke yin sallar inda wannan jinin zai zo ko wannan fitsarin zai zo to bai bata sallar kaga wata sauki na shari'a amma kafin su yi sai su yi arwalar to kaga tunda wani abu ne na ciwo suna cikin yana zuwa to saboda haka wannan ba zai bata ba kenan sallah kuma Allah ya karbe ta akan lauri to saboda haka abinda ake bukata su ne duk lokacin da su yi ibada to sai sun sake arwalar ويجب الوضوء من زوال العقل bayan haka arwalla tana wajaba ga musulmi namiji ko mace idan hankalin ya gushe zawalul aqli gushewar hankali mutum ne yayi arwalla sai irin wannan faɗo wannan sai faɗi ko ya suma to idan ya tashi yanzu kuma sai ya sake arwalla ina ba ta ba mutane kai ce a lokacin da ya faɗi yayi arwala zai yi sallah ne yanzu kuma da ya farko ya ci gaba da sallah sai ya sake arwala shi ne ce zawalul aqli gushewar hankali binaumin da barci ne mustasqilin wanda yake mai nauyi saboda haka mutum yayi arwala sai barci barci mai nauyi to shi ma hukuncin kai idan ka tashi to sai ka sake arwala tukun kai ibada amma idan barcin ba mai nauyi bane ba ya ake gane barci wanda ba mai nauyi ba shine mutum yana kwance amma ya san mai shiga ya san mai fita yana ya san an shigo ya san an fita ina ba ta fahimta saboda haka to wannan shi wannan barcin bai warware arwalla amma barcin da aka yi nauyi baka san mai shiga mai fita ba to shi wannan barci sai an sake arwalla domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainu wuka'is sahi ma'ana idaniya ita ce makullin dubura fa iza namata istaghfara mazala sallallahu alaihi wasallam yayin da idaniya ta yi barci to kuma ita dubura sai ta bude kenan komai zai na iya fita kenan sai ka komai zai fito ba sani kenan saboda haka shi sanya idan mutum yayi barci mai nauyi to idan ya tashi sai ya sake arwala aw igma'in ko kuma suma mutum yayi arwala wani abu ya same shi ya suma to in ya farfado sai ya sake arwala aw sukurin ko kuma maye mutun yayi arwala yayi maye to arwala ta warware sai ya saki au takhabbudu jununi ko kuma shafar aljani ko aljani ma'ana irin mai farfadiyan nan ko mutun ya fada haka kai arwala mutun ya fadi can ya farko sai ya saki arwala duka wadannan abubuwa suna wajaba saki arwala wajibu alwudu min almulamasati haka kuma arwala tana wajaba ga musulmi yayin da ya shafa kai arwala ka shafi iyalinka to arwala ta saki ta lillazatin ma'ana amma shafa ta jin dadi wal mubasharati bil jasadi ko kuma runguma da shiki lillazatin duka kuma na jin dadi wal qublat lillazatin ko kuma sunba dan jin dadi duka waɗannan abubuwa guda uku idan mutun yayi su da wannan manfa da wannan niyya to sai ya sake arwala wa min masil zakari haka kuma arwala tana wajaba ga mutun idan ya shafi gaban sa ya shafi zakarin sa kai arwala ka shafi zakarin ka ba tare da wani shamaki ba mana fata da fata to saboda haka sai mutun ya sake arwala amma idan akan wani shamaki ne to babu sake arwala kenan ma'ana ni sai idan ya kasance fata da fata waqtulifa bi masil mar'ati farjaha amma malace malamai sun yi sabani shi namiji idan ya shafi gaban sa ya arwala shafi gaban sa to arwala shi ta warware sai ya saki to ita kuma mace fa idan ta yi arwala ta shafi gaban ta arwalarta ta warware ko ta bata warware ba yace waqtul ba anan akwai sabani na malamai bi ijabil wudu bi zalika game da wajabtar da arwala wasu kace a ita ma wajibi ne sai ta saki arwala wasu kace a to saboda haka manda suka ce a sai ta sake saboda wanda suka ce a ba za ta sake ba suka ce innul dafat sai idan ta saka hannu ne to wannan kuma arwala ta wajaba ga ita wajibu dhuhru mimma zakarna yace kuma wanka yana wajaba na daga abin da muka ambata min khurujil ma'id dafiq na daga fitar wannan ruwa wanda yake tunkudar juna mana ruwan da kuta ruwan da yake fitarwa da karfi lillazatin dan jin dadi fi naumin a cikin barci ne aw ya kazatin ko kuma a farke min rajulin na namiji ne aw imra'atin ko mace mana a takaice anan yana so ya nuna mana duk lokacin da mani ya fitowa namiji ko mace to saboda haka fitar shi ya wajabta wanka sai an yi wanka to kafin a yi ibada kuma anan idan ya fito babu ruwan sai a jima'i ne ya fito a barci ne ya fito a farke ne ya fito matukar ya fito to arwala ta wajaba kenan anan fitar ita take sababar wankan a wanki da idam la haiji ko kuma a mace jini al'ada ya dauke mata jinin haila to wajibi ne kafin ta yi ibada to ya ta yi wanka wannan wanka na ibada a wusta hadaci ko kuma jinin isahala idan ya tsaya to shi ma ana so anan mace sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada ma'ana ta yi wanka ta ci gaba da ibadar ta awan nifasi ko kuma jinin biki haka idan jinin biki ya dauke mace kafin ta ci gaba da ibada sai ta yi wanka wannan wanka na ibada ba wanka na jin dadi wanka na soso da sabu ba a wannan wanka ne da ake yin shi da ruwa gangariyar karo aw bi maghribil hashafati fil farshi haka kuma wanka yana wajaba akan musulmi namiji da mace ma'ana idan kan hashafa ya kuya a cikin farshi wa illam yunzil ko da mutum bai inzali ba matukar kan hashafa ya kuya a cikin farji to shikenan dalili kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa izal takalhitanani faqad wajaba al-ghusl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kaciya biyu suka hadu to wajibi ne wanka ya wajaba akan su duka gabaki daya da namiji da mace ma'ana kaciyar da namiji da mace suka hadu to wajibi ne koda ba ai izali ba su fitar da komai ba haduwar kadai ya wajabtar da wanka, kada mu ce ai mun tashi babu wani abu, ko babu wani abu to wanka ya wajaba kafin ayi ibada sai an yi wanka. Wa maghibul hashfati fil farji, yace to kaga mallai ƙara maimaita mana ce kun ga koyon kan hashfa cikin farji yujibul musla, yana wajabtar da wanka ga mutum da namijin da macen, wajibi ne sai su yi wanka. Wa yujibul hadda, haka kuma yana wajabtar da haddi, yace ai kadai kawai dan kan ne son ya kadai saboda akan mata da ba ta shi ba, to hukuncin shi hukuncin zina ne, to saboda haka sai a mashi haji, ita ba a mata haji. Wa yujibu sadaqa, haka kuma wannan uwan kan hashafan kadai idan aka kulla aure sai ya kasance mutun ya mana min mutun ya kwanta auren nan ko da dai dan kadai ya shiga, to yanzu mata ta ci wannan sadaki babu zantar ramun sadaki, ko da ya saki to shikenan babu ramun sadaki, shine ce yujibu sadaqa, mana ya wajabtar da sadaki matuƙa an haɗu to shikenan sai ya ce ya saka, to babu zancen a rama mishi sadakin sa. Amma da ba a kwanta ba sai ya ce ya saka, to anan ne hukuncin shi ma to ta ci rabin sadaki, kulla daura auren kadai ya sanya yanzu ta ci rabin sadaki, idan aka kwanta aure ta ci sadaki gabaki daya, za ba zancen ramun sadaki. Ina ba ta fahimta kenan, inda mutum za a daura mishi aure kawai sai ya ce to kuma ba na ganin cewa ya sake ta, to yanzu za a mena mishi sadaki rabi, za a fi mena mishi rabi na ta ne. In kuma an kwanta auren ko da ba yi inzali ba, in dai kan hashafa ya buya to shikenan ta ci sadakin gaba da, shi ne ce wa yujibu sadaqa, ya wajabta sadaki. Wa yuhsinu zawjayni, kuma wannan dai kan hashafan ne, kuma ya zama yanzu kenan duka waɗannan ma'aurata guda biyu sun zama bazawar, shi ne sun zama muhsinai, yanzu sunanta bazawara shi ma sunan shi bazawari, yanzu da za su yi saban Allah to dukkan hukuncin su rajamu ne. Ina ba ta fahimta, wannan kadai in an daura musu aure na sunna, an kanta aure kawai bakin dai da kan ya shiga kadai, daga ba kuma yace ya fasa ya saka, to duka wannan bai hanawa ta ai duka kwana daya da ko a yanzu sunanta wanda ta yi aure aka sake ta bazawara, shi ma sunan shi wanda ya aure ya saki, kun gane yanzu hukuncin su daya a shari'ar musulunci, yanzu da za su yi wani laifi to rajamu za a yi musu, shi ne duk wannan malai yake mana bayani musulunci kenan, kun kadi ba ka'ida dole sai mutum ya karanta waɗannan ka'idodi ya san su. Wa hillul mutallaqati salasan lil ladzi dallaqaha, har yanzu ana bayani akan kan hashifan nan, ina ba ta fahimta, yace to kuma yana halatta matar da aka sake ta saki uku ga wanda ya sake ta, mana auren dal mutum ya saki matarsa su uku, kaga yanzu mai Allah ce fa in dallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra, idan mutum ya saki matar su uku to yanzu mata halatta a gare shi dai ta koma ta sake auren wani namiji da ma, kuma aure da yardarta da yardar shi ba tare da auren kufe kole ba, ma'ana ba auren da aka hada ba aka yaudara a ciki ba, kaje ka ce lallabawa ne kaje ka aure mata ta in ka sake ta kana in kai haka bai ba, ko kuka hada baki da kai da ita bai ba, a aure ne ta yi na yarda sak da ta je kuma auren ne bai yi ba kuma suka rafu, ana fata fahimta, to yanzu kuma shi ta koyan su kwanta ya halatta yanzu namijin sai ya sake da shi ma shiga layin sa uku, ina fata fahimta, to shi ne sai ake ce wa hillu mutallaqati salasan lil ladzi dallaqa, to da aka ji wannan auren da aka yi na dal din kuna fahimta, to aka ji duka shi ma auren bai jima ba ya kawo bakin kan hashafa, amma aure ne na kirki ba tare da wani munamuna ba da sauransu ba sai aka rabu, to saboda haka yanzu ya halatta yanzu mijinta na baya sai ya wannan ita sai mai laka, amma idan ba a kwanta aure ba ko so goma zai auren to bai halatta namijin ya daura kenan, saboda haka wajibi ne idan ta yi auren sai mijin na biyu wanda ya aure ta, kamar yadda misali ce hatta ya zo ko usailata ha wata zo usailatu sai ta dandana zumarta shi ma dandana zumarta, ma'ana ne sai an kwanta aure dan an kula aure aka rabu to har yanzu bai halatta wajib wa yufsidul hajja har yanzu mallai yana bayani akan wannan uyan kan hashafi hashafa a farashi yace kuma yana bata aikin haji mutum ya je aikin haji da iyalinsa sai garaje sai ya haka to aikin hajin ya baci ki idan kan kade in ya saka shi kenan aikin hajin sai ya baci da kansa gabaki da wa yufsidus sawma haka kuma idan mutum yana azumi shi ma sai ya kwanta kusanci iyalinsa shi ma sai ya dosa na daidan kan dukkan sarshi da ita sun bata azumin su kuma kafara ta ta musu a ce kuma kan buyakan ashafan nan yana da hadari duka waɗannan bayani ne akan shi wa idza ra'atil mar'atu qassatal baydaa tadahharat yanzu kuma an dawo bayani akan alama na tsayawar al'ada a shari'a ya ake gane cewa mace al'adar ta ya tsaya shine wani alama ta farko shine qassatul baydaa mana qassafara wani ruwa farin ruwa da yake fitowa daga gaban mata bayan sun gama al'ada a lokacin da mace ta ga wannan farin ruwa to shikenan yanzu kumcin da ta yi tsarki sai ta je ta yi wanka yan sai ta ci gaba da ita shine ce wa izara atil mar'atu qassatal baydaa yayin da mace ta ga qassa baydaa mana farin ruwa ta dahara yan sai ta je ta yi wanka ta ci gaba da ibada kuma sai ta dau azumi koda ba ta yi wanka ba daidan asuba ne sai wannan qassa baydaa in ta zo kawai sai ta yi safar inta in yaso kuma albiji da yake to sai ta yi wanka sai ta ci gaba da ibada wa kazalika idza ra'aytal jufufa tadahharat haka kuma alama ta biyu da take nuna mace ta yi tsarki shine aljufuf bushewar gaba ma'ana mu mace ta sa wannan gunzufin nata in ta bude shi ta dogo shi ta same shi ya bushar masa babu wani damshi babu wata leba babu komi to wannan yake nuna alama ita ma ta yi tsarki yan sai ta jejje wanka kenan alamomi guda biyu da suke nuna mace ta yi tsarki shine aljufuf wal qassatul bayda aljufuf shine bushewa gaba wal qassatul bayda ko kuma fitar farin ruwa wannan sune alama ga mace zata gane ta yi tsarki shine ta daharat makanaha saboda haka a lokacin da ta gani kawai sai ta je ta yi wanka ra'atuhu ba'da yawmin aw yawmayni aw sa'atin to ga ƙarin bayani kenan masu iyalai ku tsaya ku kula shi wannan bai da wani adadi a kayyade shi ake kaza a'a da ta ga wannan tsarki a yini bayan yini ɗaya ne ta kanshi ko bayan yini biyu kai ko awa guda kawai awa guda al'ada ya zo mata da aka jima kawai sai ta ga kuma qassatul bayda shikenan ta yi al'ada ta ƙare a akoyini guda yazo kawai washe gari kuma ta tashi sai ta ga alamar tsarki qassatul bayda shikenan sai ta wanka ta ci gaba da ibada a sai da tai kwana biyu shikenan a sai ya ci gaba da zuwa sai da kwana hudu duk daya ya ci gaba da zahiri kwana shida ko bakwai duk daya ma'ana ne ita wannan alama da ta zo alama cewa ta yi tsarki da za ta zamana ta kin sallah ta kin ibada to yanzu kuma tana cikin masu laifi tana cikin kuskure tana cikin hadari wajibi ne wannan salloli sai ta rama su summa in awada hadamu to yanzu mace bayan ta yi tsarki kwana ɗaya kwana biyu ta yi wanka ta ci gaba da ibada kuma sai jinin sai sake dawowa yace to summa in awada hadamu aw ra'atu sufratan aw qudratan tarakatu salla ta yi tsarki yau ta fara sallah washe gari kuma sai ta sake ganin jini ya sake dawowa sai ta ajiye sallah ko kuma awratul sufra ko kuma ta ga wani rawaye rawaye ruwa daure daure ko kuma kudura ko kuma wani gurbaci duka sai ta ajiye sallah matuka a tsakanin babu wani interval sai ta ga waɗannan to alama ta yanzu alama ta ta jini amma in a tsakanin an samu wani interval to dan ta ga asufura ko kudura ma na ruwan nan rawaye rawaye ko kudana to saura ka mai daure ruwan jini to wannan bai nuna alama al'ada ce a tsarki amma direct da tsarkin da zuwan abun babu in darbala a ciki to alama ce al'ada ce sai ta hada shi cikin al'ada kina muna fata mata da suke ji musu lura da wannan abu in yana hada da tsarki to ya ajingina shi cikin al'ada in kuma sun rabu to yanzu kuma ya shiga tsarki shine ce tarakatis sala sai a bar sallah summa idan kada ana ha iktasalat wa sallat shikenan ita zanna ta fa sallah ta ba su azumi yayin da kuma ya sake yankewa iktasalat sai ta yi wanka wa sallat kuma ta sake sallah walakin zalika kulluhu kadamin wahidin yace to yanzu wannan bayan ta yi sai ya sake zuwa mata to har yanzu hukuncin sa hukuncin jini ɗaya ne ma'ana ne kwanuka da bayan ta kwana biyu ko kwana uku sai jini ya dauki sai tsarki ta ci gaba da sallah washe yayin ko sai sake to sai ta sake zuwa kuma bai tsaya ba sai dai kwana ɗaya ko biyu sai sake tsaya yanzu da ya sake tsaya kuma sai ta wanka ta yi sallah to amma me zata yi yanzu wannan kwana biyu sai ta hada shi da wannan kwanakin na farko yanzu kenan in ta lissafa can ta yi kwana uku nan ta yi kwana biyu yanzu kwana nawa biyar yanzu kenan ta koma mai al'adar kwana biyar a ta yi kwana hudu ya tsaya ko washe gari mun sake dawowa sai ya kara kwana ɗaya ko biyu sai ya tsaya sai ta yi wanka ta yi sallah yanzu kuma sai ta dauko wannan kwanukan guda biyu sai ta hada su ina ba ta an fahimta matukar duk babu wani intervala tsakanin amma ni da jinin da ya zo ya doke bai sake dawowa ba sai da ya kwana ɗaya biyu uku sai da kwana sha biyar aka samu intervala in kwana sha biyar a tsakanin yanzu kuma sai wani jini ya zo mata kun ga tsakanin jinin an samu intervala kwana sha biyar to yanzu ba wancan jinin ba ne ba yanzu wata sabuwar al'ada ce ta zo mata daban kuma ina ba ta banta kenan yanzu ba a yi wata lissafa shi a cikin wancan a yanzu kuma sabuwar al'ada ce shi ya ce walakin zalika kulluhu kadamin wahidin amma in a tsakanin a kusa ne to dukkansu wannan shi ɗaya ne fil iddati wal istibra'i kuma hukuncin ɗaya ne a wajen idda da kuma wajen istibra'i duk hukuncin ɗaya ne ina ba ta fahimta kenan duk hukuncin ɗaya ne amma inda an samu intervala a tsakaninsu to hukuncin ya bambanta kenan zuwa ta sabuwa ce kaga in al'adamu in mata da aka sake ta ne bayan kwana sha biyar jini ya zo mata bayan kwana sha biyar jini ya zo mata sai ga a ƙanƙanin lokaci ba za ta yi kwana wata uku ba ma sai ta gama tsarki tunda da masu haika ce tsarki uku aka ce ko jini uku ina ba ta fahimta kenan irin wannan sai ga a lokaci ɗan ƙanƙani a cikin wata biyu ta gama jini uku kayan sai a yi mamakin a wacce bata yi wata uku ba a ba kai wajibi ba ne sai a yi wata uku ba a ya danganci yadda jinin ya zo ne amma tsakanin jini da jini kafin a ilika sashi zama sai ya kasance interval ɗin kwana goma sha biyar tsakaninsu hatta ya buda'u ma baina dammaini misal samaniyati ayyamin aw ashara to kaga anan ma mazhabin malikiya ma su har ma sun takaita suka ce har sai an samu tsakanin nisan jini da jini sai ya samu tsakanin interval ɗin kwana takwas aw ashara ko kwana goma ma'ana kenan tsakanin jini da jini idan aka samu interval a musahar malikiya in an samu interval ɗin kwana takwas to yanzu ba a hada shi da wancan sabon jini ne ko aka samu interval ɗin kwana goma sabon jini ne ina fata an fahimta ko aka samu interval ɗin kwana goma sha biyar kwana jini ne muna fata mata su tsaya su rike ko kuma masu matan kuma ku rike duka waɗannan darasi ne na mata fayakunu haidan mu'tanifan yace to idan aka samu wannan interval din to yanzu sabuwar haida ce ba tsohuwar haida ba ce ba mu koda alal misali a wancan kwanuka can yayi kwana hudu da yazo nan kawai sai kwana uku ko biyu ya tsaya har yanzu dai ba a hada su da wancan ko sunan su sabuwar al'ada ko ce sabuwar wannan ce dai wa man tamada bi haddam to yanzu kuma macen da jini ya zarce mata balagat 15 yoman to sai ta jira har kwana 15 ta saba al'ada kwana 4 ko kwana 6 ko kwana 7 yanzu sai da tai kwana 7 mai makon jini ya tsaya ko kwana 4 mai makon jini ya tsaya ko kwana 6 mai makon jini ya tsaya ko kwana 7 mai makon jini ya tsaya sai sun tsaya kuna fahimta to sai ta bi shi ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi har sai ta kai kwana 15 shine ce fa iza balagat 15 yawman summa hiya almustahada idan har ya kai kwana 15 bai tsaya ba kuna fahimta to yanzu ba jinin al'ada bane ba ba jinin al'ada bane ba daga ranar 15 yanzu sai ta je ta yi wanka ta zo ta ci gaba da sallah kuma jinin yana zuwa to wannan jinin ba jinin al'ada bane ba yace shine malace summa hiyal mustahadatu to yanzu ita ce mai jinin istihala mai jinin istihala shine jinin ciwo ta tadakuru wa tasumu wa tusalli wa ya'tiha zawjaha to ita kuma mai jinin istihala ku saurara ku shi jinin istihala jinin ciwo jinin rashin lafiya bai hana sallah shine kawai hukuncin ta za ta yi wanka in ta yi wankan da jinin yana zuwa sai ta yi kunzu hukar kuma wannan jinin bai hana ta yin azumi za ta yi azumi in ci gaba Ramadan ne wa tusalli za ta yi sallah wa ya'tiha zawjaha kuma mijinta zai kusance ta duk wanda bai hana ba jinin istihala bai hana waɗannan abubuwa sai dai ana yi ana neman magani kenan saboda haka mata su lura idan mace ta zauna a irin jinin istihara ba ta sallah ba ta azumi ba ta kasa to yanzu tana cikin saban Allah ne inda za a yi kadari a cikin wannan hali mace ta tafi to za ta tafi da bashi a gun Allah subhanahu wataala kenan wajibi ne a kula kenan bayan jinin al'ada ki da kika saba sai jini ya barke miki to shine zaki iya bin shi ki hakura ki ta shira shi kiga ya tsaya ne yau ko gobe ko jibi har ya kai kwana 15 da ya kai kwana 15 bai tsaya ba to ta yi wanka ki zo ki ci gaba da sallah kuma sai a nufi asibiti a nemi neman magani wannan jinin ba sunan shi jinin haila ba sunan shi jinin istihada shi ne malamar bashi ta jinin istihala wa izan kada damun nifasu yanzu kuma idan jinin biki ya yanke wa in kana qurbal wuladati koda kusa da aihuwa ne ikta salat sai mace ta yi wanka wa sallat ta yi sallah to nan ma yana da ƙarin bayani mata su ji da kyau kenan ba hukunci bane ba na Allah da manzo a ce wai wajibi ne mace sai ta zauna kwana 40 ba ta sallah ba ta azumi a'a mana iyakar jinin biki ne kwana 40 da ya fice kwana 40 bai tsaya ba to yanzu kuma jinin shi ma zama jinin istihala kuna fahimta kenan me ake yi bana mace mai aibuwa mai biki idan ta aibu kun gashi malaci ko in kana kulbura koda kusa da koda aibuwar kyanwa mace ta yi ko sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah kusa aibuwar kan yi ta ci aibuwar da babu jini makudan mace ta aibu babu jini to sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah a ran nan din ba a mace ta aibu kwana 1 kwana 2 kwana 3 4 ko 5 ko 6 ko 7 kawai sai jini ya dauki to sai ta je ta yi wanka ta ci gaba da sallah kar ta biye mata a ce kai me je ko tana sallah in ba haka ba wallahi za ta halaka ta ba shi hukun da ba ake zama a ba a sallah ba a zuwan jinin ne mata su gani idan mace ta aibu yau gobe jini ya dauke to a gobe sai ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta in kuma ta aibu yau sai jini bai dauke ba yayin ta yi ya haide kai kwana 40 ko ya tsaya to duk wannan tsawon kwana 40 ba ta sallah ba ta azumi kenan zuwan jini ne yake hana ibadar ba wai aibuwar ba sanadiyar aibuwa ne ba kun je da mata bi ne ba to ba kun je da sanna sanna ba ne ba eh ina ba ta a gani kenan nan mutane masu ki magana ta ku lura da iyalan ku dan da yawa sai zamna kai zargi ya dauke mata amma ba ta sallah ba ta azumi to wallahi tana cikin laifi tana cikin sakon Allah kenan abin da ake fitar jinin zubar jini shine yake hana wannan ibada wannan jini na biki shine kun ga malaya ya karje da da ku rike huja yace wa in kana qurbal wuladati ko da kusa da aihuwar ne ikta salat sai ta yi wanka wa sallat ta yi sallah wa in ta mada bi haddam yanzu idan jinin ya ci gaba jalasat 60 laylatan a mazhab malikiya to sune suka kara sai ta zauna har kwana 60 sun magtasalat yansan nan sai ta yi wanka da yaje kwana 60 ba ta tsaya ba yansai ta yi wanka wa kanat mustahadatu yanzu kuma ita ce ta zama mai jinin istihala to salli wa tasum za ta yi salla za ta yi azumi wa tuda kuma mijin ta zai kusance ta mazhab malikiya da suke cewa idan ya fice kwana 40 shine sai kara mata kwana 20 kenan ya zama 60 to amma wannan shine fatawar mazhabar malikiya to amma wannan fatawa tana da rauni mai karfi da dalilin da hujja hadisin Aisha ce kwana 40 muke zama zaman muzala sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin Aisha ya tabbatar kwana 40 kenan mace ka tafi kwana 40 ina fata fanta kenan ruwaya wannan ta su fatawa ta wannan mazhab malikiya yana da rauni akan wata tunga ga nasi karara ce kwana 40 to bakin kwana 40 ne kada mace ta guje kwana 40 ba ta sallah ba ta azumi kenan da ya tsaya sai ayi wanka sai a ci gaba da ibada to wannan shine babi na biyu da yake mana bayani akan abubuwan da suke wajabta wanka da arwalla ga musulmi namiji ko mace Allah sa mun fahimta kuma mun gane akwai sauran lokaci mu shiga sabon babi to shikenan kenan kaya ya dinke a gindin ka ba lokaci ya zo kuma babi ya zo ƙarshe insha Allah kenan Allah kai musati mai zuwa da ran da lafiya sai mu tashi a babi na uku shine babu taharatul ma'i wa sawd wal buqatu ma tusu min al libasi babi da yake bayani da yake ruwa babi da zai ibada da yake babu da yake insha Allah zan ji Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce da ba ta yi ko kuma ta karuna mana da yawa da su wasu mutane kan da su da shi da Allah ina ina an ta da sabbin da yake salam.